ke gabatarwa sunana Abubakar Abdulsalam Muhammad Gwali Abu Tsari. A cikin wannan lacca ta bikin ɗaya daga cikin ƴan uwa abokai Alhaji Jamilu Sani Sheshe, wanda a wannan taro namu muna tare da ɗaukacin ko mafi yawan dattawa na wannan unguwa, Allah Ubangiji ya musu sakayya da alkhairi, wanda abun sha'awa wanda yake nuna zaman lafiya da ake hadda mai unguwar wannan unguwa Sheshe. Muna fatan yadda suka zo Allah Ubangiji ya rubuta musu a cikin farin littafin su, Allah kuma ya saka musu da alkhairi iyaye da kakanni da dattawa na unguwa baki daya. Ba tare da na bata lokaci ba, na ƙara tuna mana cewa topic ɗinmu shine ahlu baitir rasul sallallahu alaihi wa sallam, wanda ya haɗar da banu Hashim da banu Abdul Muttalib da kuma matayensa. Wannan shine abinda malamai na ahlus sunna suka yi ijma'i akan cewa su ne ahlul baiti na annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, kamar yadda la nufarriqu baina ahadin min rusuli, duka annabi annabi ne. To haka zalika duk wanda nafsi ko kuma ka'ida ta shari'a ta yadda cewa ahlul baiti ne, to yana nan a cikin ahlul baitin sa, ba wani dalili da zai sa mu cire shi daga cikin ahlul baiti, sai dai kamar yadda Allah ya fifita tsakanin annabawa, tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah. To haka mu ahlus sunna mun yadda cewa kowa yana da matsayinsa a cikin ahlul baiti. Idan ka dauki ahlul baiti da ma'anar gaba ɗayar mabiya annabi sallallahu alaihi wa sallam, to za mu ce wanda yafi kowa daraja a cikin su sune wanda suka rayu da shi, wanda yafi kowa daraja a cikin su kuma Abubakar fa Umar fa Uthman fa Ali رضي الله عنهم فبقية العشرة وهكذا. إذن كما مكأت أهل البيت أمتعين زرية سا تو وإن دا سكا بكثن تي لشي سوني وإن دا سكا رأيتا ردشي أتكين زرية سا وإن دا أتكين سباب كمال أمن سأباس دا كما تنبطا سأليو يوح أمن سأباس دا أمن سحمزة wanda Abbas ya kai matsayin da zai ci gadan annabi sallallahu alaihi wasallama da ana cin gadan annabawa. Hamza ya rasu kafin lokacin, Fatiya ta rasu kafin lokacin, to sai kuma ƴaƴansu wanda sayyidina Ali Allah ya kare da a gare shi yana kan wato kadami na sama a cikin duka ƴaƴan, in ka dauke baffannin annabi sallallahu alaihi wasallama, saboda kasancewa ta cikin al-khulafa, kasancewarsa cikin al'ashara, kasancewarsa cikin as-sabiqun al-awwaluna, kuma kasancewarsa sahabun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sirkin sa. Bayan nan sai Abdullah ibn Abbas da sauransu. Idan kuma ka dauki ahlul baiti a matsayin wa'anda tahrumu alaihim sadaqa, wanda ba za su ci sadaka ba cikin wa'anda suka wanzu bayan annabi sallallahu alaihi wasallama, ko shakka babu ba kaman sayyidina Ali Allah ya kare da a gare shi, wanda sayyidina Aliyu shine da kansa yake wa kansa kirari Muhammadun Nabiyyu akhi wa sihri wa Hamzatu sayyidush shuhada'i ammi wa Ja'farun alladhi yumsi wa yudhi yatiru ma'a almala'ikati ibn ummi wa bintu Muhammadin sakani wa zawji manutul lahmuha bidami wa shahmi wa sibqa Ahmadin waladaya minha fa ayyu fatan lahu sahamun ka sahmi. Allah ya kare da a gare shi. To bayan nan kuma sai ƴaƴan sayyidina Aliyu gaba ɗayan su, ba ma fifita wani muƙala wani, sai wanda nafsi ya fifita, nafsi kuma ya fifita Hassan da Husaini akan dukkan wani saurayi da zai shiga aljanna. To don haka hatta a cikin ahlul baiti ma sun shiga kuma gaba suke da kowa, kuma ba ma inkarin ilimin sayyidina Aliyu, Allah ya kare da a gare shi, bal ba ma inkarin falalarsa, ya tabbata da dalili ingantacce daga Sa'ad, Allah ya kare da a gare shi, yace kusan akwai lokacin da su sahabbai suka daina bayanin falalar kowa sai sayyidina Aliyu, babu wanda aka rawaito falalarsa mai yawa a cikin sahabbai da ahlul baiti kamar sayyidina Aliyu. Dalili ko saboda shine wanda aka fi zalunta, domin shine waɗansu mutane suka yi da'awarsan su suka zalunce shi, shine aka samu wasu mutane da suka ware shi da iyalansa suka zasa musu gaba, rawafid da nawasib, to dole a fito da falalar sa ta hakika ta gaskiya domin bayanin wane ne shi kuma hakika yana da falala. Da wannan zan miƙa abun magana zuwa ga Sheikh Malam Lawan Abubakar domin ba shi minti 15 ya sake yin sukuwa a farfajiyar. Malam bismillah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mu sake dawowa akan abin da muke kai akai a baya. Linabnil baita ala ushi kamar yadda Larabawa suke fada. In ba kuma manta ba lokaci ya tike man ina bayani akan suwa ne ne ahlul baiti a cikin ayatul ahzabi. To sannan sai aka miƙa abun magana zuwa ga dan uwa Dr. Abdullahi Usman wanda ya dauko mana abin yayi masa diban bai daya. Bazan ce diban karam mahaukaciya ba, diban karam mai hankali. Malam ya hararu lokaci ne yadda lokaci yake hararo mu da kuma irin fadin abin da yake gaban mu. To dan yan uwa su tafi ala basira domin kada mu tashi wani yazo yayi mana shiririta. Shin wai da ake cewa malamai sun yi sabani akan su waye ahlul baiti? Shin wai malaman musulunci ba su san su bane har suke sabani? Fahimta da kyau. Domin sau da dama wani yakan fake da kalmar sabani ya shigar da barna. Abinda ake nufi da sabani a ayatul ahzabi wai su waye ahlul baiti anan? Anan, anan ne maganar sabanin take. Shin mata suna shiga ko ma su ne asali? Yaya suna shiga ko kuma babu su a ciki? Akan nan muka rabu kuma ina gabda in kawo mana maganar Abdullahi dan Abbas tare da cewa shi yana cikin ahlul baitin. Wannan littafin da yake hannuna tafsirin Abu Abdullahi ne Al-Qurtubi Al-Maliki. Imam Al-Qurtubi yake cewa waqad ikhtalafa ahlul ilmi fi ahlil baiti. Malamai sun yi sabani game da ahlul baiti a cikin wannan aya ta inna ma yuridu Allahu liyuzhiba ankumur rijsa. Sai Imam Al-Qurtubi yake cewa fa qala Ata'u wa Ikrima wa Ibn Abbas. Ata dan Abi Rabah da Ikrima Maula Ibn Abbas duk sun rawaito daga shugaban su kuma malamin su Abdullahi dan Abbas. Abdullahi dan Abbas yake game da wannan aya ta inna ma yuridu Allahu liyuzhiba ankum rijsa, yace ahlul baiti a cikin ta hum zawjatuhu khassa la rijala la rajula ma'ahunna. Matan Annabi ake nufi baki dayan su sun shiga, babu ko namiji sofa ne daya a cikin su. In dai a ayar ahzabi kake magana, Abdullahi dan Abbas yace ahlul baiti ba namiji ko daya a ciki anan. Su sauran mazan da suke shiga ahlul baiti su an same su ne ta fuskar wasu hadisai amma ba a ayar ahzabi ba. In dai ayar ahzabi ce to ahlul baiti a cikin ta maza ne, mun kuma ba da mata ne kai matan Annabi ne, babu namiji a ciki ko babu namiji a ciki ko daya. Sai ce wa zahabu ila annal baita, malamai ma sun tafi wanda Ibn Abbas shine jagoran su cikin sahabbai kan cewa ma baitin da ake nufi a cikin aya urida bihi masakinun nabi, ana nufin dakunan matan Annabi wanda ya gina ya sa matansa a ciki. Domin ayar ma ta ce wa zukurna ma yutila fi buyutikunna, kuma ta ce wa qarna fi buyutikunna, sannan kuma ta ce ahlul baiti. Dan haka ana magana ne akan salo daya anan. Dan haka wannan shine bashin da kuke bi na wanda muka tafi akai. Mu tafi gaba ta gaba ta magana. Gaba ta hudu cikin gabobin zance da nace zan yi magana akai, shin ahlul baiti? Abdullahi dan Abbas dai a ayatul hazabi ya ce mana mata kadai ake nufi. Shin akwai wasu ahlul baitin wanda aya bata ambata ba amma wasu dalilan suka shigar da su cikin ahlul baiti? Amsa shine akwai. Domin mu aqidar mu ta ahlus sunna ba sai abin da ya tabbata da Qur'ani kadai muke tabbatarwa ba. Abin da ya tabbata da sahihi ya sunna shi ma tabbatacce ne. Ma sabata bi sunna kama sabata bil Qur'an. Duk abin da sunna ta tabbatar da shi daidai yake da abin da Qur'ani ya tabbatar da shi. Domin shi mai sunna din shi Allah ya dora wa nauyin isar da sakon Al-Qur'ani. To bari mu ga kuma ta fuskar hadisai waɗansu ahlul baitin da suke shiga cikin ahlul baiti banda wanda aya ta ambata wanda su ne mata. Dr. Ahmed As-Salus, Ali Ahmed As-Salus yake faɗa yace qala Dabari. Dabari shine Sheikhul Mufassirin Abu Ja'far wanda yana daga cikin tabi'ai, shi ya fara rubuta littafin tafsiri a duniya. Yace haddathani Muhammad ibn al-Musanna qala sana Bakr ibn Yahya ibn Zayyad al-Anzi qala sana Mandal an al-A'mash an Atiyya an Abi Sa'id al-Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, manzo Allah sallallahu alayhi wasallam yace nazalat hadhihi al-aya fi khamsa, wannan aya ta sauka game da mutum bi a kafin wannan kai. Yace wa tajja qa'ibatun min al-ulama ala anna al-ala humul azwaj, da yawa daga cikin malamai sun kafa hujja da cewa iyalan annabi matansa su ne matakin farko wa zurriya sai kuma ƴaƴa amma su ƴaƴan bima jaa ar rasulillah saboda hadisan da suka zo daga annabi inda masu ila yayin da aka tambaye shi kaifa nusalli alayka ya zami maka salati faqala sai manzo Allah ya ce qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi tare da cewa a wasu ruwayoyin annabi ta yi ayi salati gare shi da iyalansa qulu allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad to amma anan sai ya fassara me ake nufi da al sai ya ce azwaj wa zurriya an gane ko kama sallaita ala ali ibrahim da yazo kan ibrahim sai ya ce kamar yadda kai salati ga ali ibrahim wanda ali ibrahim shine azwajuhu shima wa zurriyatuhu wannan hadisi yana cikin sahih al-bukhari da sahih muslim kan cewa manzo Allah ya fassara al da cewa azwaj ne da kuma zuriya kaga ya nuna kenan zuriya suna shiga cikin ahlu amma da hadisi ya da irin su aliyu da sauran dangi na tsatso suna shiga cikin ahlul baiti ne amma su da hadisi ba da nassin aya ba in ku da nassin aya ne to mata su ne ahlul baiti hadisi na biyo an rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda imamu shaukani ya fitar a cikin littafin nailul awtar juz'i na biyo shafi na 324 da shafi na 326 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sarrahu ayyaktala bil mikyalil awfa duk wanda yake so yayi awo da babban kwano na awo idza salla alaina ahlul baiti in zai mana salati mu iyalan gida wanda shi annabin shine farkon mai gida sai annabi yace fal yaqul yace allahumma salli ala muhammadin annabi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa zurriyyatihi wa ahli baitihi kama sallaita ala ali ibrahima innaka hamidum majid kaga anan ma an ambaci ahlul bait azwaj sune farko kuma annabi ya ba su daraja su da qur'ani ya ba su yace ummahatil mu'minin sannan ya ambaci zurriya sannan a baki daya ya dunkule su yayi musu dauraya yace wa ahli baitihi da ma dukkan sauran wanda suke da alaka da gidan wanda su matan sune asali sai ƴaƴan su sai kuma sauran dangi to da haka wannan hadisi ya dada nuna cewa ba mata ne kadai ahlul baiti ba mu ahlus sunna da wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muke gode masa muka sha bamban da wancananka mu mun yadda da falala ga dukkan wanda Allah ya tabbatar masa da falala amma waɗansu ba su yadda da falala ba sai ga wanda su suke so ya samu falala ko Allah ya ce wani yana da falala su in ba sa so ba za su yadda ba da haka duk maganganun Allah da maganganun annabi sai sun yi kokarin yadda za su murde su su bi san zuciyarsu Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi da sanadi daga Anas ibn Malik. Anas ibn Malik yake dada fada shi ma dan ya tabbatar da cewa ahlul baiti matan annabi suna ciki. Sai yace bana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi Zainab bint Jahshin, binti Jahshin. Manzo Allah ya tare da nana Zainab ɗan Jahshu. Bi khubzin wa lahmin ya walima ta nama da kuma gurasa. Fa ursiltu ila ala ta'ami da'iyan. Yace sai aka aike ni inje in kira mutane dan su zo su ci abincin walima. Yace fa kharaja annabiyyu. Sai daga baya annabi ya fito fan talaka ila hujrati aisha ya tafi zuwa ga dakin uwar mu'minai aisha Allah ya kara mata yadda fa qala sai annabi yace da nana aisha assalamu alaikum ahlul baiti ma'ana ya gaishe ta irin gaisuwar da mala'iku suka yi wa mata annabi ibrahim da sunan ahlul baiti rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bait to da haka wannan ya nuna cewa dai idan maganar ahlul baiti ake yi ya dan uwa a matsayin ka na dalibin ilimi kuma ahlus sunna wanda baka kwanka sai da zakara sai ka tsaya kai tambaya kace wai ahlul baiti a ayar qur'ani kake nufi ko a hadisi in a ayar qur'ani ne wannan mata ne waye fara fada kafin kai abdullahi dan abbas a duba tafsirin qurtubi waye kuma yace ba mata ake nufi ba a ciki wanda shi kuma karansa ya kai tsaikon da ya isa ya ja da ibnu abbas a wannan fajan akwai wanda ya fada amma karansa bai kai tsaiko ba shine wa shine imamul kalbi imamul qurtubi da yazo magana sai yake fada a ƙarshe sai yake cewa an samu waɗansu waɗanda suka yi tsagerancin cewa babu mata a cikin wannan aya ta ahlul baiti alhalin su ne ma asali sai yace kuma shine kalbi yace wallahi na tabbatar da kalbi ya rayu a zamanin sahabbai sai sun sa masa takunkumin magana saboda wannan ba karamar ka tobara bace aya ta fara da mata ta yi tsakiya da mata ta kai karshe da magana mata kuma kace ba da su ake ba imamul qurtubi ya faɗi wannan magana bari in haka ito mana ita a gurguje dan a san cewa akwai ta a cikin littafi ga wanda yake so ya duba ya je ya duba Imam al-Qurtubi yace wa qalat firqatun minhum al-kalbi wasu daga cikin malamai wanda kalbi yana daga cikin su sun ce hum ali wa fatima wal hasan wal husaini khassa ayar da tace inna ma yuridu allah li yuzhiba ankum rijza da kawai ali da fatima da hasan da husaini ne da shi annabi ake banda mata wa fi hadha ahadithu anin nabi wai suka ce game da haka akwai hadisai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam to sai imam al-qurtubi ya ci gaba da cewa wa hatajju bi qawlihi ta'ala li yuzu ankum rijsa suka ce bil mimi walau kana lin nisa'i khasa lakana ankunna wa yutahhirukunna kamar yadda bayani ya gabata sai ya ce wallazi yadhharu min al-aya annaha ammatun fi jami'i ahli al-bayt min al-azwaj wa ghayrihim wannan shine aqidar ahlus sunna magana ingantacciya shine ahlul bait sun shafi mata sun shafi dukkanin wanda malamai suka ambata mana wanda suke dangantaka zuwa ga manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to shin waɗannan guda biyar da ake kebancewa da cewa su kadai ne ahlul bait banda sauran muna da tambayoyi kamar haka tambaya ta farko da aka ce ali ibn abi talib yana daga cikin ahlul bait me yasa ali ya zama ahlul bait tambaya shine saboda yana da dangantaka da wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qaulan wahidan kuma yayi imani da shi bisa ga sharadin da malamai suka sa domin ko kana da dangantaka in baka yi imani ba baka zama wa ahlul baiti tunda Allah ya korewa Nuhu dan sa tare da cewa shi ya haife shi saboda shi bai yi imani ba kuma kamar yadda malam Abdullah ya gaya mana Abu Lahabi ai yana da dangantaka da annabi bar ma dangantakar sa ta fita Aliyu domin baffa ya fi dan baffa dan sai an tsakilake baffa ake zuwa dan baffa amma me yasa shi Abu Talib bai zama ahlul bait ba saboda bai imani ba kai ba ma wannan ba shi kansa baban Aliyun wanda shi ta hanyar sa Aliyun yazo duniya Abu Talib ai ya fi shi kusanci da annabi me yasa shi ba kirga shi cikin ahlul baiti saboda shi bai imani ba kenan sharadin ahlul bait kai imani kuma ya zama kana da dangantaka ta jini ga annabi sallallahu alaihi wasallam to idan muka kalli wannan fuska in ka ce Aliyu kadai shine ahlul baiti to ina yayansa Jafaru ai Jafaru ma dan Abu Talib ne dangantakar da Ali yake da ita da annabi irin ta Jafaru yake da ita Jafar ibn Abi Talib wanda manzo Allah ya kalle shi a hadisin Bukhari yace ashbahata khalqi wa khuluqi kai Jafar kai kama da ni ta fuskar halitta kai kama da ni ta fuskar dabi'a manzo Allah ya tabbatar masa da wannan da haka malamai suka ce idan aka ce Aliyu ne kadai ahlul baiti to kamar an fitar da su Jafar wanda kuma abin da yayi Jafar shi yayi Aliyu tare da cewa mu mun yadda kamar yadda malam Abubakar ya faɗa Aliyu yana da wasu falaloli da ya dare dan uwansa Jafar amma dai dangantaka da manzon Allah yadda Aliyu yake da ita haka Jafar yake da ita sai dai shi Jafar bai auri yar annabi ba wanda kuma auren dan annabi ba shi yake mai da kai ahlul baiti ba inda wannan ne da Usmanu ahlul baiti ne dan Aliyu daya ya aura Usmanu ko biyu ya aura amma ba ma irge Usmanu cikin ahlul baiti da wannan kenan ba auren ne yake mai da shi ahlul baiti ba dangantaka ce to in ko dangantaka ce Jafaru ma yana da ita me yasa ba a sa shi a ciki sannan annabi ya haife ka kadai ba shi ke mai da kai ahlul baiti ba sai kai imani da shi to in wannan ne kadai yasa aka ce Fatima ahlul baiti ai ba ita kadai annabi ya haifa ba me yasa ba a fadar sauran Qur'ani ya tabbatar da annabi yana da ƴaƴa mata bayan Fatima ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika banat jam'i ne na binti ya daya mace amma banat ƴaƴa mata da yawa me yasa kadai Fatima kuke kira a ahlul baiti ina ƴar uwar Ruqayya ina ƴar uwar Ummu Kulsum ina ƴar uwar Zainab in wannan ne su ma ahlul baiti ne da haka kace waɗannan biyar din ne kadai ahlul baiti duk ta yanda ka kai ka kawo ana da amsar da za a baka Bahaushe yace mai fadar magana in ya zama wawa mai sauraron ta ba wawa bane ba sannan in baki ya san me zai fada bai kuma san me za a amsa masa ba a garin Kano an wuce lokacin rufa-rufa duk wani kwai da ka binne akwai masu tone shi musamman in kwan ƙarya ne akwai waɗanda za su kyankyashe shi su fitar da gaskiya kowa ya fahimce ta to wannan dai da ire-iren su shine abin da zai nuna mana haka gabar magana ta gaba idan lokaci na bai ture ba shine alaƙar ahlul bait da matan annabi ma'ana ahlul bait da mafhumin zurriya ƴaƴa da sauran dangi sau da dama waɗanda suke kururuwar cewa su suna son ahlul bait su sun dage sai sun nuna cewa akwai fada akwai sato ka sakati tsakanin ƴaƴan annabi da matansa dan Allah yau akwai wani da da zai zama mai albarka da yake fada da dan da matar ubansa duk fadan da uba zai yi da matarsa dan albarka baya shiga ba a shiga fadan manya yanzu kowa tsakaninsa da Allah a gidansu da babansa da babarsa baka taba sanin sun yi sabani ba ka shiga wa wani idan ka shiga wa wani taka za ta yi kyau ba ruwanka kai Allah ta yi wa kullahuma qaulan karima duk biyunsu ka gaya musu maganar mutunci wa qafil lahuma janaha dhulli min arrahma wa qur rabbi rahamhuma kama rabbani sabira kai abinda aka dora maki to amma yau saboda sakarkin wasu da dakikancin su da rashin hankalin su wai addini a wajen su shine su nuna wai matan annabi da ƴaƴan su akwai fada yanzu dan Allah ka mutunta manzon Allah wani mutunci kai masa wata kimantawa kai masa ka fito da sirrin da faye faru a gidansa in ma akwai mummuna wanda babu ka rinka tallatawa a duniya yanzu ka fito da sirrin gidanku fadan babanka da babarka da daddare ka fito ka tallata yanzu ka fi son ka kimanta babanka da babarka ka rufa musu asiri akan manzo Allah da ƴaƴansa da matansa idan muka karanta hadisai duk littattafan sunna sun nuna kyakkyawar alaka tsakanin annabi da matansa da ƴaƴansa bari mu bada misali kadan daga cikin haka kadan daga cikin abin da ke nuna haka Nana Aisha a cikin hadisin Bukhari tabbatacce ingantacce tace wata rana ina zaune sai ga Nana Fatima Allah ya kara mata yadda da tazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana cutar ajali ne sai ya mata rada da ya mata rada sai naga ta fashi da kuka can kuma sai naga ya sake mata rada sai naga ta yi dariya wannan tsakanin dani da mahaifi Aisha tace ban nemi in shiga tsakani ba amma saboda inji me yasa haka dan kwadayin ilimi sai na tambaye ta nace mata me mahaifinki ya gaya miki ne naga kin yi dariya kuma ya sake gaya miki wata magana naga kin yi kuka sai tace a bazan gaya miki sirrin babana ba sai bayan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya wata rana Fatima da kanta tazo take cewa Aisha kin san ku abin da yasa baba da yayin magana ne kuka wai yayin magana ne dariya tace a ban sani ba yace magana tace magana farko da yayin sha mun yayi na kusa in bar duniya ma'ana ajali na ya kusa to wannan bakin ciki da takaicin rabuwa da mahaifina yasa ne kukan farko da yaga hankali na ya tashi sai kuma ya sake jawo ni sai yace to ke kuma yanzu ba za ki so ba in ce da ke kece shugaban matan aljanna wannan kuma sai faranta min rai dan Allah wannan labari da ya gudana tsakanin su kauna ce ta nuna ko kiyayya Nana Aisha take faɗa tace ban taba ganin dan da yake kama da uba ba irin Fatima da manzon Allah tace in ta juya da baya wallahi mahaifinta ne 100% in ta taho ta gaba ne kake gane ba annabi bace amma da baya dan Allah mai kin ka zai faɗi wannan akan ka yanzu ko kai ne aka ce kai kama da annabi girmama ka kake ko mutane ko tsaraganta ka ballantana kai fa ba kai kaman ba amma Fatima kai kama da mahaifinta yau akwai shehunan da ake cewa dan a girmama su sun yi kama da annabi amma Aisha ta kalli Nana Fatima tace kin yi kama da mahaifinki 100% Aisha yadda take girmama Al-Hassan da Hussein ruwayoyi suna nan birjik wanda lokaci ba zai bamu dama ba Umar dan Khattab yake kallon Abbas babban annabi yace wallahi musuluntar Abbas tafi musuluntar Khattab a wajena Khattab mahaifinsa shi bai musulunta ba yace amma da za a bani zabi da Khattab ya musulunta da Abbas ya musulunta wanne yafi na fi son Abbas ya musulunta aka ce Umar me yasa kai haka yace saboda annabi ya fi son musuluntar Abbas dan haka ni na fi son abin da annabi yake so wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa man ya'ti Allah wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina yanzu wayata nake so in bude in nuna muku wadansu wata kwakwalwa da ake turawa wancanan kadan su bada amsa wanda kila ban sani ba za a sake bani dama zan ba ku wannan bayani Allah ya kare Allah ta kare alheri wannan ai in ta kama ba episode biyu ba ko nawa ma sai ai abinda yasa muke takaita lokacin saboda bayan mu muna so duniya ta kalla yanzu an zo lokacin da duniya ta dawo ɗan mitsiya abinda kake anan za a iya ganin ka a ƙarshen duniya kuma hakan muke so insha Allah ko ba komai dai a nuna wa kuciya baka to insha Allah za mu sake dawowa kan malam ku dai jama'a a yi haƙuri kuma akwai topic masu zuwa da yawa wanda kafin gabatar da malam ko kuma bayan na gabatar da malam akwai sanarwa ta lacca mai zuwa insha Allah wacce za a yi ta bayan wannan a ranar Lahadi za mu faɗi lecture da wurin da za a yi lecture kuma za mu yi muku alƙawarin wasu topics masu zuwa insha Allah yanzu zan jiya wajen Abu Atif ina ta ce Abu Atif Dr. Abdullahi Ibn Usman garin ƙaya shi ma kuma mu ji me zai ce mana malam bismillah
Allah ya saka da alkhairi dori dangane da abinda dan uwa ya tsaya shine. Akwai hadisin riwayar Imam Muslim, hadisi na 2424 wanda ana kafa hujja da shi shi ma akan koran matan Annabi daga cikin Ahlul Baiti. Riwayar ta zo cewa Nana Aisha Allah ya mata rahama tana cewa Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya fita, da ya fita sai sanya wani mayafi mirtun murahalu min sha'rin aswad, wani mayafi ne wanda yake an yi shi da gashi amma bakin gashi. Sai ga Al-Hasan ibn Ali dan gidan Ali ibn Abi Talib, ɗaya daga cikin Ahlul Baiti, sai ya zo sai Annabi ya ce shigo. Sannan sai ga Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, sai Annabi ya ce shi ma shigo. Sannan sai ga Fatima, ita kuma binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa adkhalaha, Annabi ya shigar da ita kuma. Ana nan cikin tsarin Allah sai ga Ali ibn Abi Talib, shi ma sai ga shi ya shigo, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigar da shi. Sai Annabi ya ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Annabi ya faɗa wannan ayat dan waye bayani. To anan gurin sukan ce ai wannan ayar ko wannan kira da Annabi ya kira Aliyu, ya kira waɗannan iyalan gidan Aliyu da matarsa da Hassan da Husaini, yana nuna su ne kadai Ahlul Baiti don su kori matan Annabi sallallahu alaihi wasallama. Abin mamaki wanda ta ruwaito hadisin na Aisha ne. Sannan kuma ayar da Annabi ya yi bayani din kuma kamar yadda aka yi bayani, duka sun zo ne suna bayani akan wato matan Annabi sallallahu alaihi wasallama. To sai malamai suke cewa wannan aya ko wannan abin da ya faru, shigar da Aliyu da Fatima da Al-Hasan da Husaini dukansu gabaki daya, suna nuna mana cewa su ma suna cikin Ahlul Baiti amma keɓantattu a cikin Ahlul Baiti. Ba yana nufin cewa ya kore matan Annabi bane a cikin Ahlul Baiti, dan ko ayoyin ma gabaki daya ko a ce ayar ma gabaki daya ta sauka ne akan su iyalan gidan manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda malamai suka yi bayani. So wannan hadisi na Muslim kafa hujja da shi akan kore matan manzon Allah daga Ahlul Baiti, wannan kuskure ne, ba daidai bane, kuma son zuciya ne. Gabar magana ta biyu shine lalle an yada cewa akwai rashin jituwa da rashin daidaituwa da fada na kawo ruka tsakanin sauran sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da Ahlus Sunna suke ambata da kuma Shi'a suke tsinewa suke la'anta. Akwai rashin jituwa da fada a tsakanin su da iyalan gidan Annabi, wanda wannan ta sa ake sanyawa a zukatan waɗanda ba su yi karatu, ba su je makaranta ba, ba su zauna suka saurari malamai na Ahlus Sunna ba, sai a sa musu kiyayyar wato sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin zukatan su, sai a ce musu waɗanda suke tafada da iyalan Annabi, wanda sauran sahabban su Abubakar ma ba sa san iyalan manzon Allah, wannan sai sa kaga mutum ya bude baki yana zagin waɗannan bayin Allah. Na farko muna so mu nuna muku cewa kansu a hade yake, kuma suna zaman lafiya, kuma ilimi ne ya tabbatar da haka. Na farko shine Sayyidina Abubakar shine shugaban sahabbai gaba daya, kuma shine jagoran su da nasi na Al-Qur'ani da kuma hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam masu tarin yawa. Sayyidina Abubakar yana da kyakkyawar alaka da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Bukhari ya fada hadisi na 3712 cewa wata rana Sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yarda ya ce wa Ali bin Abi Talib, Abubakar yake ga Alifa, ya ce wa Ali bin Abi Talib wallazi nafsi biyadihi la karabatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ahabbu ilayya min an asila min karabati, ya ce wa Ali na rantse maka da Allah wanda raina yake hannunsa, wallahi tallahi na fi sha'awar in sada zumuncin dangin Annabi, dangin manzon Allah, in sada zumunci da su sama da in sada zumunci da dangina. Abubakar ke ga Ali bin Abi Talib, riwayar Imam Al-Bukhari. A wata riwayar ta Imam Al-Bukhari hadisi na 3542
Ukba ibn al-Harith Allah kara masa yadda yake cewa Sayyidina Abubakar ne ya sallar al-Asr sai ya fito yana tafiya kawai sai ya hango al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib yana wasa tare da yara kawai Abubakar sai ya ruga da gudu sai ya rungumo al-Hasan dan gidan Aliyu ya daga shi ya rungume shi sai ya ce bi abi shabihun bin nabi la shabihun bi ali yace wannan yaro yayi kama da ainihin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sama da kama da Ali ibn Abi Talib da yi kama da Ali ibn Abi Talib ba kamar yadda yake kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rungume shi yana faɗa wannan Ali ibn Abi Talib yana wurin sai ya fashe da dariya wannan me yake nuna wa ashe Abubakar yana kaunan iyalan gidan Annabi yana kaunan jikokin Annabi Umar ibn Khattab Allah kara masa yadda riwayar Imam Bukhari hadisi na 1010 da hadisi na 3007 a 3710 Anas dan Malik Allah ya yarda da shi yace Umar dan Khattab ya kasance idan an yi farin ruwa an yi rashin ruwa in ya zo roƙon ruwa yakan yi tawassuli da addu'ar dangin Annabi da addu'ar ahlul baiti Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina fa tusqina wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina ya Allah mun kasance a rayuwar da Annabi yake muna tawassuli da addu'ar Annabi yazo ya mana addu'a Allah ba mu ruwa amma yau manzon Allah baya nan ya Allah muna tawassuli da addu'ar babban annabin mu ya Allah ka shayar da mu yace kuma sai azo a shayar da su wannan me yake nunawa yana nuna Ali Umar ibn al-Khattab yana son ahlul baiti har yake tawassuli da addu'ar wato shi Umar anan gurin ana tawassuli ne da addu'ar Abbas ba wai da zatin Abbas ba ina fatan kuna fahimta shi yasa da yazo sai yake kuma sai ya nuna wani abu wata mubalaga masha Allah tabarakallah Ali yana raye a lokacin amma sai bai ce wato da Ali ibn Abi Talib ba bai tawassulin da Ali ba sai yayi da Abbas dan ya nuna maka Abbas yafi kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan Ali indai magana ne akan ahlul baiti kina hadisin yana nuna mana Umar yana tawassuli ne da ahlul baitin Nabi sallallahu alaihi wasallama shi ma wannan wani zabi ne da sahabbai ko in ce irin wannan manyan khalifofi Allah ya musu rahama suke yi nuna wa iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malamai na musulunci ahlus sunna Allah ya musu rahama sun yi ta yabo ga iyalan gidan manzon Allah da yawa babu lokaci an yi yabo ga al-Abbas ibn Abdul Muttalib kamar yadda Imam Az-Zahabi yayi haka a cikin sirar alamin nubala ya yabe shi ya faɗi maganganu masu kyau akan al-Abbas ibn Abdul Muttalib Hamza ibn Abdul Muttalib shi ma kaga dangin Annabi ne sallallahu alaihi wasallama ibn Abdul Barr a cikin al-Isti'ab shi ma ya kawo bayanai da yabo dangane da Hamza ibn Abdul Muttalib Imam Az-Zahabi shi ma ya faɗa yace al-Imam al-Batal ad-Dirgham Asadullah Abu Umara wa Abu Ya'la al-Qurashi al-Hashimi al-Makki thumma al-Madani al-Badri al-Shahid duk wannan akan Hamza yake bayan wannan Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib Imam Muslim ya rawaito hadisi da isnadi ingantacce cewa riwaya ta zo cewa Shuraih ibn Hani yake cewa naje gurin Nana Aisha ina tambayanta akan shafa dangane da hufi shafa akan hufi ku lura da wannan maganar da Allah Nana Aisha aka zo ana tambayanta akan shafa akan hufi da tazo sai take cewa alayka bi Ali ibn Abi Talib fasalhu tafi gurin Ali ibn Abi Talib kaje ka tambaye shi fa innahu kana yusafiru ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam saboda shi yake tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai riwaya yake cewa muka tambaye Ali sallallahu alaihi radiyallahu ta'ala anhu ya kuma ba mu amsa ashe wannan yana nuna Aisha ba ta da fada tsakaninta da Ali tunda ana zo a tambaye ta ta tura aje a tambaye Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda Imam Ahmad Imam Ali Sunnati wal Jama'a shi ma yayi magana cewa ya ruwaito cewa lam yurwa fi fada'il ahadin min as-sahabati bil asanid al-hisani wa ruwaito ba cikin falala na sabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da isnadi hasan irin wanda aka ruwaito akan Ali ibn Abi Talib yabo yanzu Imam Ali Sunna kaga Imam Ahmad Imam Ali Sunna ne amma kaji magana da yake faɗa akan Ali ibn Abi Talib Allah kara masa yadda Ibn Taymiyyah Allah jikan sa rahama a cikin Minhajus Sunnah Nabawiyyah mujalladi na 6 shafi na 178 shi ma ya yabo Ali yace wa Ali radiyallahu anhu ma zala ay Abu Bakr wa Umar mukrimain lahu ghayat al-ikram bi kulli tariq. Kaga Aliyu da Abu Bakr da Umar basu gushe ba suna girmama Ali bin Abi Talib, mukaddimain lahu suna gabatar da Ali bin Abi Talib, yace bal wa lisa'ir bani Hashim ala ghairihim fil ata'. Kai sai sun fifita sauran Banu Hashim, sai sun fifita Ali bin Abi Talib akan sauran Banu Hashim gabaki daya. Abu na gaba shine cikin irin abubuwan da ake ta nuna mana na batanci ga waɗannan sahabbai, musamman su Abu Bakr da Umar, dangane da ainihin wato wai ba sa jituwa, akwai kiyayya, ba sa son iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan ma yake ba da certificate na masu la'anta su kira su su tsine musu albarka. To sai nuna mana ashe akwai hatta a auratayyan da suke yi sunan nakin su ma suna sanya sunan su Abu Bakr da Umar. Ga misali na farko, sayyidina Abu Bakr dai kowa ya sani Abu Bakr as-Siddiq khalifan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama, kuma wanda yake duk wanda ya sanya sunan Abu Bakr yana nuna cewa yana kaunan Abu Bakr ne. Duk wanda yake hana a sa sunan Abu Bakr a gidansa, wannan yana nuna cewa baya son sayyidina Abu Bakr ne. To bari mu fitar muku a cikin ahlul baiti waɗanda suke sunan su Abu Bakr ne, iyalan gidan manzon Allah, saboda kaunar sayyidina Abu Bakr sun sanya sunan Abu Bakr. Na ɗaya akwai Abu Bakr ibnu Ali ibnu Abi Talib, ashe Ali ma yana da ɗa mai suna Abu Bakr. Wannan Abu Bakr ibnu Ali ibnu Abi Talib an kashe shi tare da sayyidina Husaini a Karbala, wanda mahaifiyarsa ita ce Layla binti Mas'ud an-Nahshaliya, kamar yadda yazo a cikin littafin al-Irshad na Mufid. Wannan duk daga cikin littafan malaman Shi'a ne, su suka tabbatar da wannan. Abu na biyu shine ga wani Abu Bakr din, Abu Bakr ibnu al-Hasan ibnu Ali ibnu Abi Talib. Al-Hasan dan gidan Ali bin Abi Talib yana da ɗa mai suna Abu Bakr, shi ma wannan an kashe shi a Karbala tare da ainihin wato al-Husaini, wanda al-Sheikh al-Mufid yayi bayani cikin waɗanda aka kashe su a Karbala akwai wannan yaron Abu Bakr ibnu Hasan ibnu Ali da sauran littafan Shi'a duk sun yi bayani. Ga wani Abu Bakr din na uku, Abu Bakr Ali Zainul Abidin. Abun mamaki, Zainul Abidina al-kunyar sama Abu Bakr ne, kunyatu Zainul Abidina Abu Bakr, kamar yadda malaman Shi'a sun faɗa al-anwanun nu'maniya na Jazairi yayi bayani. Ga wani Abu Bakr din, Abu Bakr Ali bin Musa al-Kazim ibn Ja'far as-Sadiq, shi ma wannan sunansa Abu Bakr. Ga wani Abu Bakr din, Abu Bakr Muhammad al-Mahdi al-Muntazir ibn al-Hasan al-Askari, shi ma sunansa sayyidina Abu Bakr. Ba lokaci da na gaya mana. Ga Umar kuma, Umar ibn al-Khattab khalifa na biyu ne, babu shakka ko, ina fata ana fahimta. To ga Umar ibn al-Atraf ibn Ali bin Abi Talib, ashe Ali yana da wani sun da mai suna Umar kuma, wanda mahaifiyarsa ita ce Ummu Habib as-Sahba at-Taghlibiyya. Sannan ga wani Umar din, Umar ibn al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Abun mamaki, al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib yana da ɗa mai suna Umar, shi ma ga mahaifiyarsa. Bayan wannan kuma akwai al-Umar al-Umar al-Ashraf ibn Ali Zain al-Abidina ibn al-Husayn, shi ma sunansa Umar. Ga Umar ibn Yahya ibn al-Husayn ibn Zaid al-Shahid, shi ma sunansa Umar. Umar ibn Musa al-Kazim ibn Ja'far as-Sadiq, shi ma sunansa Umar. Ga Usman, shi ma Usman ibn Ali ibn Abi Talib. Ga wani Usman din, shi ma Usman ibn Aqil ibn Abi Talib. Duk wannan kai har da Aisha, wallahi hanna na Aisha ita ma daga cikin su. Akwai Aisha binti Musa al-Kazim ibn Ja'far as-Sadiq, aikin banza, aikin waje, kuna yana mutum da hankali. To jama'a, Allah ya saka da alheri, duba da irin yadda sama take ta walƙiya da alamar cewa insha Allah akwai alamar saukar rahama, kuma gaskiya topic din bai kare ba, amma a yi haƙuri ga taken topics din da gaba za mu tattauna. Wannan lecture ta buɗe mana ƙofa. Akwai lecture da yawa da za a gudanar ko gabatar. Yanzu akwai ta ranar Lahadi wadda takenta shine ilimin magabata da gudunmawarsu ga al'umma ta fuskar ilimi, wanda Sheikh Malam Rabi Umar Rijiyar Lemo da Dr. Muhammad Kabir Kofa na Ligan za su gabatar, wanda Malam Abdullahi yana wajen, Malam Lawan yana wajen, Dr. Muslim yana wajen, Nima ina wajen, Shehu Mansur Dala yana wajen, da sauran malamai insha Allah.
a masallacin juma'a na tirayam ranar lahadin nan mai zuwa ta 6 ga watan 8 tsakanin magariba zuwa isha sannan kuma akwai topics din da bamu mamu taba su anan ba in Allah yarda a kusa zamu shirya lecture irin wannan kuma zamu faɗo wurin da za a yi topic na farko akwai hadisul kisa hadisin mutane biyar din nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa su a cikin al-kisa'i kuma za a faɗe su da falalar su da matsayin su da ko abin da malamai suka ce akan hadisin dan ƙara sanin ahlul bait abu nabi akwai ahlul bait al-mansiyun ahlul baitin da aka manta da su ba a faɗan su abu na uku akwai annawasif masu gaba da ahlin gidan annabi sallallahu alaihi wasallama suwaye su me tarihin su yaushe aka fara samun su abu na biyar zamu ji tarihin sayyidina ali Allah ya ƙara yarda a gare shi abu na shida tarihin nana fatima Allah ya ƙara yarda a gare ta abu na bakwai tarihin hasan da husaini Allah ya ƙara yarda a gare su abu na takwas zuriyar sayyidina ali da fatima bayan alhasan da husaini da musin da zainab da aka fi sani da fatan Allah subhanahu wataala ya saka wa malamanmu da alkhairi iyayenmu da suka halarci wannan waje Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya maida su gida lafiya wannan aure da za a yi ranar lahadi muna gayyatar kowa da kowa zuwa wajen ɗaurin auren kuma muna fatan Allah ya sanya albarka a ciki wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallu fi rihalikum wa sallu sallaa